good evening, everyone. So the next hour, wing video for you, live on the air. Like always, I hope you all enjoy having fun and all that stuff.
Troll it down like me. Troll it down like me. monster race. We'll be right back. taken in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong and a right. Near a tree by a river, there's a hole in the ground. There an old man of Erin goes around and around. And his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong. We'll be right back.
to life.
Da 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 da
Why so angry? Why so rude? Can't you be nice?